Sasha Hausa na murya Amurka ke magana akan mita 25 31 da kuma 49 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da FM Dolal da tashar Motaview Africa akan mita 200.5 zangon FM ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masarom assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adidi Toro ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a 12 ga watan Oktoba na shekarar 2018 kafin ku ji abinda muke tafe da shi mu fara da kanun labarai.
Papa Romo Francis ya amince da murabus din Cardinal din Washington DC wanda aka ambaci sunansa a wata tabargazar lalata. Da alamar kasar Turkiya ta ba da umurnin sakin Amurkin fastan nan wanda tsare shi bisa zargin ta'addanci ya janyo takaddama tsakanin ta da Amurka. Sannan jami'ai a gabashin Uganda sun ce mutane sama da 30 sun mutu sanadiyar wata gocewar laka.
To madalla bayan labaran duniya zamu kawo muku rahoto akan wani taro da aka kaddamar a jihar Niger tsakanin shugaban ƴan sanda da Fulani akan sha'anin tsaro.
Yau nan taron gada muka yi akwai dattijan da ya zo abinda aka sace musu sanu 700 aka sace musu kuma an kashe ɗiyan shi biyu har da soja guda wajen ɗaukar shanun shi.
Haka kuma za ku ji ranar da rawar da mata ke takawa a jihar Adamawa a zaɓukan fitar da gwani da ke gudana a Najeriya.
Rana ce ta farin ciki a gaskiya na gode ma Allah subhanahu wa ta'ala domin a cikin mu ƴan takara na jin kusan mutum 5 ya tsame ni ya bani wannan abu.
Sai kuma a kasar jamhuriyar Niger inda aka kaddamar da wata fadakarwa akan maganar kare haƙƙin ƴan mata.
In Allah ya baka mace mai fusa'a mai ilimi wadda sassan gaba ta san baya to kai imanin da ɗiyanka ma wata kila ta taimaka musu bakin gwargwado ta hanyar ilimi da tarbiya da wasu abubuwa duk wanda ya kamata.
Sannan kuma da yake yau Juma'a ce muna da shirin duniyar Amurka da ra'ayoyinku amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Papa Romo Francis ya amince da murabus din Cardinal din Washington DC wanda aka ambaci sunansa a tabargazar lalatar nan wadda ta yi kanta a majami'ar Katolika. Tun da farko a wannan shekarar Moyel ya mai gurbin Cardinal Theodore McCrick, Bishop din Washington DC, wanda aka zarga da aikata lalata. To sai dai kuma shi ma Moyel din ya shiga matsala saboda yadda yayi da batun zarge-zargen aikata lalata da aka yi ma wasu shugabannin Katolikan tun lokacin yana Bishop din Pittsburgh a jihar Pennsylvania daga shekara ta 1988 zuwa 2006. Wani gungun masu taya alkali yanke hukunci a Pennsylvania ya gano cewa a watan Agustan da ya gabata shugabannin majami'ar Katolika fiye da 300 sun yi lalata da yara ƙanana aƙalla 1,000 cikin shekaru 70 da suka gabata, kuma shugabannin cocin na Katolika sun yi duk abin da suke iyawa na yin rufa-rufa. Yau an ci gaba da shari'ar ba Amurkin fastan nan wanda tsare shi da aka yi ya janyo takaddamar diplomasiya tsakanin Turkiya da Amurka. To amma bayanai na nuna cewa gwamnatin Turkiya ta amince ma fasto Andrew Brunson ya dawo Amurka abinda ya kawo ƙarshen takaddamar diplomasiyar. Shugaban Amurka ya yi Allah wadai da gurfanar da fasto Brunson da aka yi bisa zargin aikata ta'addanci. Kafafen yaɗa labarai sun yi rawaito jiya Alhamis cewa gwamnatin Amurka ta cimma jituwa da Turkiya kan batun wadda ta haɗa da sassauta takunkumin da Amurka ta kakaba ma Turkiya a madadin wanke Brunson daga zargin. Jami'ai a gabashin Uganda sun ce mutane sama da 30 sun mutu sanadiyar wata gocewar laka. Martin Oren, kwamishinan sashen kai ɗaukin gaggawa, ya gaya ma kamfanin dillancin labarai Reuters cewa gocewar lakar ta gunguro manyan duwatsu zuwa cikin kogi don haka kogin ya batse har ruwa ya gaba da mutane da dama. Hukumomi sun ce adadin waɗanda suka mutu ɗin na iya ƙaruwa yayin da masu ayyukan ceto ke ta kwakulo baraguzan da ke ƙasan tsaunin Elgon mai tazarar kilomita 250 daga Kampala babban birnin kasar. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta Amurka ta faɗa da daren ji Alhamis cewa mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Michael za ta bar yankin gabar Virginia ta nufi cikin tekun Atlantika. Masu hasashen sun ce iska mai barna da kuma ambaliya mai barazana ga rayuwa waɗanda duka biyun mahaukaciyar guguwar ta Michael ke haddasawa har yanzu suna barazana a sassan North Carolina da kuma kudancin yankin tsakiyar Atlantika. Suka ce har yanzu guguwar ta Michael tana tafe da iska mai gudun kilomita 85 a sa'a guda. Tunda safiyar jiya Alhamis guguwar ta Michael ta koro iska mai ƙarfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin ƙwarya a jihohi masu dama da ke kudu maso gabashin Amurka bayan da ta tafka barna a sassan Florida Panhandle a matakin mahaukaciyar guguwa mai ƙarfin gaske. An ba da rahoton mutuwar mutane aƙalla 6 sanadiyar guguwar ta Michael, wadda ita ce mahaukaciyar guguwa mafi muni da aka taɓa gani a yankin kuma ta uku a girma a tarihin Amurka baki ɗaya. Shugabannin manyan kamfanoni irin su Richard Branson da Steve Case sun kasance na baya-bayan nan da suka dakatar da hulɗa da ƙasar Saudiya bayan ɓacewar wani ɗan jaridan ƙasar ta Saudiya a farkon wannan watan, wato a farkon watan Turkiya. Branson, shugaban kamfanin Virgin Group da ke Burtaniya, ya faɗa a wata takardar bayani cewa da ina da ƙarfin gwiwa game da masarautar Saudiya da shugabanta na yanzu Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman, don haka ne ma na amince da matsayi biyu na director a yankin tekun Red Sea ko Bahar Al-Ahmar. To amma abin da aka ce ya faru a Turkiya game da ɓacewar ɗan jarida Jamal Khashoggi, idan gaskiya ne zai shafi niyyar mu mutanen yammacin duniya ta yin hulɗa da gwamnatin Saudiya, muna buƙatar ƙarin bayani fa. A makon jiya ne dai Khashoggi ya je ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke ƙasar Turkiya don ya samo wasu takardu don shirye-shiryen aurensa. Khashoggi, wanda ke da zama a Amurka, wanda kuma yakan yi rubuce-rubuce masu cike da caccakar Saudiya a jaridar Washington Post, bai fito daga ƙaramin ofishin jakadancin ba tun bayan da ya shiga.
Labaran da kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotanninmu, kuma za mu soma ne da rahoton da Nasiru Mustapha Basari ya aiko mana daga Mina, jihar Niger, akan taron na musamman tsakanin shugaban 'yan sandan jihar da shugabannin Fulani akan maganar neman kwantar da tashe-tashen hankula da kan ɓarke.
An gudanar da wani babban taron duba hanyoyin da za a magance matsalar garkuwa da jama'a da kuma satar shanu a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Taron dai wanda ya kunshi 'yan sanda da kuma shugabannin kungiyar Fulani makiyaya ya maida hankali ne akan yadda za a shawo kan matsalar yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa sannan da satar shanu da Fulanin suka ci har yanzu suna fama da wannan matsala. Kamar yadda shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Miyetti Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa ya yi ƙarin bayani.
Ko jiya akwai yau nan taron gada muka yi, akwai da tijon da ya zo abinda aka sace musu shanu 700 aka sace musu, kuma an kashe ɗiyan shi biyu har da soja guda wajen ɗaukar shanun shi.
Ina kenan?
A nan jihar Niger ne, wajen Alawa shanu 700 aka kore mashi, kuma aka kashe ɗiyan shi biyu, kuma aka kashe soja guda wurin wajen kai musu doki. Saboda haka duk wahalar da ake sha ta tashi na barayin shanu da kidnapping kashi 95% hillani ne ke sha, domin a duk sahiya ba ranar da ba za a yi kidnapping mai hillaci 20 ko 30 ba, ba sahiyar nan. Kuma ana ansar su ba tare da tunda su ba su shela, ba su hada ma kowa, za su je su kai kudi ne kawai don su anshi fansan mutanen su. Sannan shanun da ake dauka kashi 99% duka shanun hillani ne. Saboda haka wannan wahala da hila ne ke sha a wannan matsala ta barayin shanu tahi kowane matsala da mutane ke sha a Najeriya.
Commissioner yan sandan jihar Niger Mr. Yakadi Dibal wanda ya halarci taron ya ce rundunar yan sanda ta dukufa wajen yaki da miyagun mutane. A saboda haka yace babu shakka akwai bukatar hada hannu domin samun nasarar da ake bukata. Sannan ya nuna gamsuwa da ayyukan yan sa kai da ke aikin taimakawa wajen yaki da barayin shanun kamar yadda ya yi karin bayani.
You have done tremendously well and I want to encourage you to liaise with the police.
Yace ina so in gode maku kuma aikin ku yana yin kyau ina kara maku kwarin gwiwa amma ku rika hada hannu da yan sanda wajen gudanar da ayyukan ku. Daga bisani dai shugabannin fulanin sun buƙaci gwamnatin jihar Niger da ta taimakawa yan sa kan da baburan hawa da zai basu kwarin gwiwar fatattakar miyagun mutanen. Mustapha Nasiru Batsare, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma sai jihar Adamawa, inda a yanzu haka da alamun mata sun yunkuru domin fuskantar babban zaben da ke tafe, inda wasu matan suka yi nasara a zaben fiddagoni a jihar ta Adamawa. Ga rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya hada mana.
Da alamun dai a wannan karon, mata sun yunkuru domin kwace goruba a hannun kuturu, inda a jihar Adamawa mata da dama ne masu ka haye zaben fiddagonaye a jihar domin baya ga wata tsohuwar jami'ar jinya da ta lashe zaben takarar gwamna a yunar jam'iyyar PPN Mrs. Lami Musa. Haka nan kuma an samu mata 'yan takara da suka lashe takarar neman kujerar senator da suka hada da senator Binta Masu Garba da ta tsaya ba tare da hamayya ba, da ma wata tsohuwar 'yar majalisar wakilai Aishatu Dahir Binani. Ita dai Binani ta maka da wasu manyan 'yan siyasa biyu ne da suka hada tsohon shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi ta Najeriya Algor Reshin jihar Adamawa Barista Ali Wakilu Boya, da ma kuma tsohon shugaban hukumar kula da tashoshin ruwan Najeriya MPA Injiniya Umar Suleiman. To wai kome Binanin ma ke cewa dangane da wannan nasarar da ta samu?
Na ce ta farin ciki. A gaskiya na gode ma Allah subhanahu wa ta'ala domin a cikin mu 'yan takara na jin kusan mutum biyar ya tsame ni ya bani wannan abu. Kuma ba wai ya bani ne don baya son sauran ba, a kanan ni ma shekaru uku da suka shige uku da rabi na yi takarar nan bai bani ba amma ya ba mu wani. To yanzu kuma na shiga wannan takarar ya bani, don haka ni ba abin da zan ce sai dai in gode mishi, kuma ina matukar farin ciki da wannan development. A tsammaci fiye da abun da na yi da a ƙananan hukumomi uku insha Allah.
To sai dai koyan da mama ta ke murna, har yanzu tana fakasa tana dabo game da batun kujerar takarar gwamna na jam'iyyar APC Adamawa, inda ko ake kai ruwa rana a Abuja. Dr. Mahmud Halilu Ahmad ya ce fa suna nan daram sai sun ga abun da ya ture wa bozo na ɗi.
Mun tattaru bayanai a duka ƙananan hukumomi 21 na jihar Adamawa. Duk abubuwan da aka yi muka hada da hotuna da video da sauran duk abubuwan da suka faru da kuma wasu bayanai na sirri, duk mun hada dai mun hada kokenmu, kuma na kai da hannuna na je na yi presenting, na je na gabatarwa ita wannan committee, muna jiran su kira mu bayyana a gabansu. Sannan magoya bayana har yanzu na son tabbatar musu cewa na yi imani za mu sami adalci daga shugabanci na jam'iyya. Wannan kokuwa kwanto kada a yi.
Da kome gwamnan jihar Adamawa Sinita Muhammadu Bindo Jibrila, wanda shi ma tuni ya garzaya Abuja domin kare kujeransa, ke cewa
domin ni dan ina wa party biyayya kuma daga national har vote, wayannan mutanen ba yan Adamawa bane, daga national aka tura su zo su bi local government banda wani haufi a cikin lamarin abubuwan da cewa ban ina da matsala da su ko kuma da abin da suke yi. Ni mutane ne ya dame ni, kuma mutane kowa zan ce dai kawai masha Allah, kowa ya ga irin yadda mutane suka fita.
Koma da menene yanzu ku an zo da ido a gaida wannan dambarwa ta jihar Adamawa za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz da aiki yanzu kuma bari mu je kasar Jamhuriyar Niger inda wata kungiya ta kasa da kasa mai zaman kanta wato Plan International Niger ta gudanar da wani taro na musamman domin fadakar da mata akan haƙƙin su na walwala. Ga rahoton da Sule Mumuni Barma ya hada mana daga birnin Yamai.
A yayin bikin tunawa da ranar 'yan mata ta duniya da ake gudanarwa a kowace ranar 11 ga watan Oktoba ne kungiyar Plan Niger ta kaddamar da wannan kamfe da ke fatan isar da sakonni zuwa ga al'umma a ƙarƙashin wani sabon shirin da aka yi wa lakabi da Ofi Legalite, wanda ke nufin baiwa 'yan mata dama kwatankwacin wacce aka saba baiwa samari, kamar yadda wakilin wannan kungiya a Niger Hari Noel ya bayyana.
Pour tout faire pour qu'un jour on ait une situation où la fille ait des conditions semblables à celles du garçon.
Kamfen wacce za ta gudana a dukkan sassan kasa wani lokaci ne na jan hankulan mahukunta da shugabannin al'umma, wato sarakuna da malaman addinai da jami'an fafutuka, akan bukatar tasu gudunmuwa don kawo ƙarshen wahalhalun 'yan mata a fannonin rayuwa, inji Mustafa Ibrahim, jami'in tsare-tsare a Plan Niger.
Du matsalolin da yara particularly 'yan mata ke samu fannin lahiyar su, fannin ilimi, fannin horo da kariya, gayya ce na kowa da kowa su zo mu kama mu don gobe mun tashi mu iske 'yan yaran mu iya mata alhamdulillah suna cikin karatu mai inganci. Ya kamata mu tashi don lahiyar 'yan mata ya bunƙasa. Matsalolin ga akwai su da yawa. President la République ya sha yin discours a nan fahimta vision ya bada duk kowa ya tashi ya kama ma gwamnati shi ne kama mu da muke nan gayi shi ne lansu makin kampanye.
Shugabar kungiyar 'yan jarida masu kare haƙƙin jama'a a fannin kiwon lafiya Hajiya Amina Hashimu, wacce ta halarci bikin kaddamar da wannan yekuwa, ta yaba da wannan tsari, sai dai tana mai nuna damuwa akan wasu abubuwan da ka iya biyo baya.
In Allah baka mace mai fusa'a mai ilimi wadda sassan gaba ta san baya, to kai imanin da ɗiyanka ma wata kila ta taimaka musu bakin gwargwado ta hanyar ilimi da tarbiya da wasu abubuwa duk wanda ya kamata, abu ne wanda yake da babban muhimmanci. To amma akwai wani abu wanda mu muke gudu waye, kar a samu wasu abubuwa cikin kanunsu wanda zai sa akan mu muna uwaye in muka musu magana su kama a incin su ya kai wani su fijire mu. To wannan abu ya kamata cikin wannan waye kanun da ake ma ɗaya mata, cikin wannan yaki da ake na ɗaya mata su samu wadata, to a kiyaye da abubuwan da zai sa ɗaya mata su fijire ma uwayensu, don ɗaya mace in ta fijire cikin al'umma fa to al'umma ta lalace.
Ƙungiyoyin kare haƙƙin yara sun bayyana Jamhuriyar Nijar a matsayin ƙasar da ta fi kowace ƙasa aurar da yara ƙanana a duniya, lamarin da ake ɗauka a matsayin waɗanda ke sahun gaban dalilan da ke haddasa cikas wa lafiyar 'yan mata, yayin da hakan ke hana musu samun ilimin zamani, abinda a ƙarshe ke zama masababin talaucin da ke addabar rukunin mata a nan Nijar, inji ƙungiyar Plan Niger. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Sule Mumuni Barma kenan daga Jamhuriyar Nijar. To Malam Ibrahim, yanzu kuma bari mu leƙa a Jos, inda wakiliyarmu Zainab Babaji ke ɗauke da rahoto akan martanin jama'a daban-daban akan zaɓen ƙananan hukumomi da aka yi a can.
Jami'in APC da PDP a jihar Plateau sun fara murza gashin baki bayan hukumar zaben jihar ta bayyana jami'iyar APC ta yi nasara a ƙananan hukumomi 11 wanda tuni gwamnan jihar Simon Lalan ya rantsar da su. A ranar Laraban nan ne dai aka gudanar da zaben shugabanni da kansiloli a ƙananan hukumomi 13 da ke jihar, yayin da hukumar zaben jihar Plateau ta dakatar da ƙananan hukumomi 4 daga zaben saboda matsalolin tsaro. Sakataren jami'iyar APC a jihar Plateau Bashir Musa Sati ya ce burin su ya cika saboda tun can abinda jama'ar jihar Plateau ke hankoron gani shine su zabi shugabannin su a ƙananan hukumomi don shan roman demokradiya.
To mu dai muna yi wa Allah godiya, an yi an gama lafiya, wanda shine yafi mana muhimmanci, kuma bayan haka Allah ya kara mana nasara akan zababbukan duk da muka shiga. Muna ganin babu wani damuwa a cikin wannan abubuwa.
To sauran jami'u na korafin cewa kun murɗe wannan zabe ne ba kuka ci ba.
A'a, to idan da ba mu muka ci ba, ai da ba a ba mu ba. Dama abinda siyasar ta gada kenan irin wannan korafe-korafe. Mutane ba sa runguma kaddara idan sun rasa abu su hakura cewa sun rasa, sai su shiga kame-kame. Amma mu muna da ban gaskiya cewa tunda yake an sa abubuwa a ƙasa an shimfiɗa su, su Turawan zabe sun zo sun ce ga wanda suka ci. To idan akwai wani wanda yake ja da wannan magana da Turawan zabe suka yi, to ai an fitar da kotu na kananan zababbuka, sai mutum ya je can ya bayyana abin da yake hannunsa domin ya nemi haƙƙinsa da yake nan waje.
To kai magana cewa Turawan zabe su suka kawo sakamakon zabe, amma bayanan da nake samu Turawan zaben ma waɗansu sun ma gudu ne kawai an kira su bayan akwatin zabe na ƙauyuka ko kuma na rumfunan zabe. Me zaka ce akan haka?
Eh, wato abu da gaskiya a nan shine waɗansu gaskiya ne sun gudu saboda su gudu su tsira da ransu, domin mutanen da suka zama kaman gorilla suna tare hanya suna bige mutane suna neman Turawan zaben. Ai ba ka zo ka zauna ka sai da ranka akan cewa eh lalle sai an yi wannan ba. Misali inda aka yi wannan an yi a Mangu, an ba da labarin result din sakamakon zaben Mangu, ai ba a bayar ba, sun zo sun tsare hanyar lantan ta arewa, nan ma an samu irin wannan, kaga ba a ba da wannan labaran ba. Amma inda suka je suka yi zabe na hakika na gaskiya sun zo sun faɗa sun bayyana ga yanda abin yake. Idan da ana so a murɗe gaba ɗaya har inda ma ba su zo din ba, har inda aka je, har inda ba su zo, sai a yi announcing gaba ɗaya a sanar cewa ga yanda sakamakon zaben yake.
A bangare guda kuwa kakakin jam'iyyar PDP a jihar Plateau John Akans ya ce ba su gamsu da zaben ba, don haka za su garzaya kotu.
Wannan na farko dai a zaben da aka yi, mu mun sani an yi zabe, mun je mun lasa zaben gabaki ɗaya. PDP ta lashe zabe a cikin karaman hukumomi, a cikin 13 PDP ta lashe 12, amma a waye gari kawai sai gwamna ya je rantsar da wayansu wanda ba su ci zabe ba. To wannan ya nuna cewa yana so ya ci gaba da transition committee na shi da dama ya saba yi. So mun sani yanzu dai ba zabe gwamna ya yi shi da yi ba.
Wace hujja kuke da ita na cewa ba zabe ya kai ba?
An gama kirgin zabe sai baturen zabe sun gudu, sai sun bar zabe a wurin da mutane suke, an kira su zuwa state headquarters. A inda aka kawo kurgin zabe, innan ne ya kamata a yi kirge, nan ne ya kamata a kira wayaci da wayaci. A ba haka ba a yi ba, sai gwamnati ta zace ma dukkan baturen zabe su zo jiha. Aka kira su zuwa jiha, sai suka bar zabe jama'a da kuriyu a ƙauyuka local government. So wannan dai ba zabe aka yi ba.
Kina kana ce ba a tattara adadin kuriyu a wato inda murumfunan zabe aka yi zabe ba kenan an kawo headquarter nan domin a bayyana waye ci zabe?
A yanzu ma ba a kawo ma headquarters ba, an bar su. A yanzu har yanzu muke magana zabubbuka suna nan a karamin hukumomi. A headquarters dai sun zo nan dai sun kira sunayen mutanen da suka ci. Saboda haka wannan dai wani fashi ne wanda gwamnati ta yi ma jama'a.
Yanzu wani mataki ku PDP za ku dauka?
To kin san wanda dama an tuce ka sai daga je ko sai barka da zuwan kotu. Muna kan ba jama'a mu hakuri, muna kan ba mutanen mu hakuri.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab da yake muna maganar zabe, za mu leka a jihar Kaduna inda ake ci gaba da cece kuce akan maganar tsaye da dan takarar majalisar dattawa da Kaduna. Ga Isa Lawal Ikra da wannan rahoto na musamman.
Jam'iyyar APC a jihar Kaduna ta ce haramcin tikiti na kai tsayen da ake cewa automatic ticket a turance cikin kundin tsarin jam'iyyar ne yasa ta amince a yi zaben ciro na dan takarar majalisar dattijan tarayyar Najeriya a shiya ta biyun jihar Kaduna. Duk ko da yake wanda ke kan kujerar da aka ce an bashi wannan tikiti na kai tsaye, sanata Shehu Sani ya kaurace wannan zabe. Barista Muhammad Ibrahim shine mataimakin mai baiwa jam'iyyar APC jihar Kaduna shawara kan shari'a, kuma ya fayyace matsayin jam'iyyar da kuma kundin tsarin mulki na jam'iyyar APC a jihar Kaduna da kasa baki daya.
Wato abinda muke kallon wannan magana shine wacce jam'iyya ta kasa ban san ta inda za ta bullo ta shigo da maganan tikiti na kai tsaye ba. Domin idan ka duba tsarin mulki na jam'iyyar APC, musamman sashi na 20 da ya magana akan zabe, ya ce ko da ma an samu harhaduwan baki ba, ko mutum ya taso shi kadai ne, wasu sun janye, ko kuma an haɗu ne aka yi rijejeniya aka janye, to shi tsarin mulki ya faɗa kwararatin mararatin cewa sai an je an yi zabe an ce yes or no, mun yadda ko ba mu yadda ba. Kuma a ƙasa ma in ka karanta sashin zaka ya ce domin me domin a kauce ma cewon an tursasa ma wani ne
yanzu wannan hali kuke ciki kenan a jami'ance musamman ganin cewa uwar jami'a tana magana Shehu Sani da zata ba automatic ko kuma nan kun zo an yi zabe
yato uwar jami'a ita ta turo masu zabe suka zo suka yi zabe a Kaduna
cewa ake yi tunda shi malam Obasani ya riga kai jami'a ƙara magana ta mutu
ai kafin a turo ya janye wannan ƙara daga kotu saboda haka ba wannan magana so abin da muke gani kawai shine a shari'ance dai da kuma tsarin mulki na jami'a ba a ce babu consensus ba za a iya samun consensus amma a ce wai tikiti kai tsaye to ni dai na karata tsarin mulkin nan banga inda aka ce za a iya ba da shi ba
shi dai sanata Shehu Sani da uwar jami'ar APC ta kasa ta tantance a matsayin dan takara ɗaya tilo da zai tsaya takara a wannan kujera ta shiya ta biyun jihar Kaduna ya ce ba zai ce komai game da wannan turka-turka ba saboda gwamnatin jihar Kaduna ce ke jayayya da uwar jami'a ta kasa sai dai shi malam Obasani da ke cin moriyar goyen bayan gwamnatin jihar Kaduna ya shiga zaben fidda gwanin da yace yanzu shine dan takara
ina miƙa godiya na ga su wanda muka takara da su wanda sun fito sun kokarin su amma Allah ya bani sa'a kuma suka nuna za su ba mu hadin kai tare ni wannan mu hada kai domin mu kai ga nasara majalisar APC a wannan jiha ta mu ta Kaduna duk wani magana da ake yi wannan mun san cewa wani abu ne wanda ba mu dauke shi da muhimmanci ba saboda kamar yadda ka sani duk mai son zabe ya kamata zo ne mijima ne a zabe shi kuma mun san kundin tsarin mulkin wannan jami'a ta mu babu abin da kira automatic ticket ko da kai kane dan takara sai kai zabe
shi ma dai tsohon dan majalisar da sanata Shehu Sani ya kayar a zaben shekarar 2015 kuma yake son sake shiga zaben domin takarar koma majalisar dattijan tarayyar Najeriya sanata Sani Sale ya ce duk da yake dai kato bayan kato ya so a yi amfani da shi a lokacin zaben fidda gwani amma babu yadda ya iya dole ya karbi sabon salon zaben fidda gwanin da aka yi a jihar Kaduna
mun goyi bayan ayi zaben kato bayan kato amma da jami'a ta yanke hukunci cewa zo ayi indirect primary din nan duk da cewa mun kai korafin mun karbi hukuncin da jami'a ta yanke muka zo muka yi wannan zaben kuma Allah ya ba wasu nasara
dama dai tun kafin wannan sabata juyeta akan kowa ya dan takarar majalisar dattijan tarayyar Najeriya cikin jami'ar APC a shiya ta biyun jihar Kaduna Sanata Shehu Sani ya turje cewa ba zai yadda da wani zabe ba idan ba kato bayan kato ba kamar inda aka yi wa shugaban kasa wajen zaben fidda gwani.
If you believe in President Muhammadu Buhari, how could your leader accept to do direct primaries? Do you mean to say you have money to conduct direct primary for the president and you don't have money to conduct direct primaries for other persons? That is not acceptable.
To kome matsayin gwamnatin jihar Kaduna game da turka-turkar da ta turke maganar zaben fidda gwani a shiya ta biyun jihar Kaduna? Malam Samuel Aruwan shine babban mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna.
A matsayin mai girma gwamna akan wannan batun da ya shafi ba da tikiti na kai tsaye ba tare da an yi zaben shiru ba wannan ba akan ka'ida bane ba kuma demokradiya bane. A tsari ne demokradiya ya zama wajibi a baje komai a fefe duk abin da membobin jam'iyya suke ganin cewa shine mafi alheri a tabbatar musu da abin da suke so. Wannan shine matsayin mai girma gwamna akan wannan batun da ya shafi
har yanzu yanzu dai bangaren sanata Comrade Shehu Sani da na malam Obasani da kowane yake kirarin cewa shine zai daga tikitin taka takara na zaman jiran dakon ganin sunan da za a kai gaban hukumar zabe ne a matsayin dan takara na karshe da hukumar zaben za ta buga a cikin jerin jadawalin yan takarar jam'iyyar APC a wannan kasa Isa Lawli Kara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
Isa Lawan Ikra kenan daga Kaduna kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na karshe labarai a takaice kafin mu yi sallama
to Papa Roma Francis ya amince da murabus din Cardinal din Washington DC wanda aka ambaci sunansa a tabargazar lalatar nan wadda ta yi kanta a majami'ar Katolika wasu ƴan sama jannatin Amurka da Rasha su biyu sun yi saukar gaggawa a duniyar mu ba tare da wani lahani ba ƴan mintoci bayan da aka cilla su zuwa sama a wani kumbo don su je tashar ƙasa da ƙasa ta sararin sama
da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma mun dawo shirin mu na karfe 9:30 na dare dauke da wasu shirye-shiryen da rahotanni yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni sai injin namu Joe Gill sai kuma ni Abdulaziz Adili Turo ke cewa mu ne lafiya